da muka ji wannan labari mun tuntubi mutanen da suke wakiltar mu a can Saudiya waɗanda suke tare da alhazanmu a Makka da gaggawa sun kai taro na duka agents waɗanda suke a Makka a halin yanzu suka yi bincike a cikin jama'an waɗanda suke can sun gano cewa dai alhamdulillahi ba wanda abun ya shafa a cikin mahajjatanmu na ƙasar Niger ba wanda ya ji rauni kuma ba wanda ya rasu alhamdulillahi mun gode mal yawanci dai suna Madina a halin yanzu
jami'in hulɗa da jama'a a hukumar alhazan ƙasar Niger Alhaji Muhammadu Hafiz kenan a firarsa da muryar Amurka dangance da halin da alhazan ƙasar kimanin 8,000 da suka riga suka isa Saudiya ke ciki a bana maniyata 12,000 da wasu 'yan kane aka kesta cewa za su sauke farali daga jamhuriyar Niger to sai dai a yayin da ake murnar yin nasarar jigilar alhazan ba tare da wata matsala ba wasu maniyata fiye da 130 na kamfanin ANPO sun koka akan halin damfarar da suka tsinci kansu ciki in ji wannan matar da ta fito daga Damagaram wacce bata so a ambaci sunanta ba mun tarar da su suna zaman dirshen a kofar wannan kamfani
sai da me bari murace litis litinin sai ce mu aka ce mana ai yanzu ba visa to ba visa mi zai ko yace to ma san a ba su kudin su su rubuta sunan su masu so su bari sai badi su rubuta sunan su mu muka ce a ba mu kudin sai ce mu tahi talata mu zo karhe 10 ko 11 talata muka zo mu da muka zo sai kwatanta babu kudi mu 133 kuma ga kibin mu tahi ba kuma babu kudi shekara ta 24 ina aiki yanzu Allah ya bani dama ina totse diya na wasu iya kamata an biya musu da kwalbanyi ba ina so in ci wani abu mai dadi in sa zane mai kyau ban yi ba na totse na tahi na zo na ka musu na aje yanzu kenan da yanzu akwai da tai gashi ce shekara ta bi tana ta biya tsowata abinda muke so muna kira gwamnati kuma Allah kuma annabi tunda su ne hukuma
hukumar alhazai ta kasa koho ta bayyana cewa tana da masaniya akan wannan danyen aiki kuma tuni ta fara tunanin ta inda za ta bullowa lamarin
wannan matsala kuma ta iso mu nan muna nan ga neman mata yanda za a warware ta
lokacin da mu manema labarai ke kokarin jin ta bakin shugaban kamfanin na ANPO akan wannan zargi mun samu rahoton dakatar da shi a hannun hukumomi yayin da sauran ma'aikatansa suka yi nasam daga office Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger